angels sing. Worthy is your name, all creation shout Kadosh. All the angels sing. Worthy is your name, all creation shout Kadosh. Kadosh, 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 Jehovah Elroy.
Hi.
Kadosh, 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 Jehovah Elroy. Kadosh, 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 Jehovah Elroy.
To the monarch of Zion I sing. To the monarch of Zion I sing. Oh, to the monarch of Zion I sing. Kadosh, Kadosh. To the monarch of Zion I sing. To the monarch of Zion I sing. Oh, to the monarch of Zion I sing. Kadosh, Kadosh. To the monarch of Zion I sing. To the monarch of Zion I sing. To the monarch of Zion I sing. Oi, kaba ba ba ba. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Hiya, Baba. Jehovah Elroy, 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 Elroy. Kadosh, Kadosh. You are worthy, Lord. You are worthy to be praised. Oh, yeah. You are worthy. You are worthy to be exalted. Apalatapai, you are worthy. You are worthy to be praised. Oh, hey, you are worthy. You are worthy to be exalted. To the monarch of Zion I sing. To the monarch of Zion I sing. Oh, hey, to the monarch of Zion I sing. Oh, hey, hey. Kadosh, Kadosh. Ay. Kadosh. Kadosh, Jehovah Elroy. Kadosh, Akapaya. Kadosh. Open the door. Kadosh, 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 Jehovah Elroy. Kadosh.
Kapalate Mohas Kabila Brahante Rebellum Brondis Kabaya Hembrego Masivre Telitent Telitem Brahandi Baha Predemiso Vilibra Adiba Hantopa Predadabel Hantopa Dila Prevonta Psychopra Adiba Rabambalana Sofre Dibo. Woo! Woo! Shada da 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 da